Haka mai wuya.
Garin da muke mutane kaiki shekara daya ana biyan su kudin wata uku ba kudi. Garin da muke yan hospital yan aiki yaran da suke hospital junior doctor su aiki 8 months ba kudi. Wara biya su. Yanzu inda muke gane da kowa ya sani lokacin da Muhammad da lokacin Mamudu da Umar kowa ya sani. Wanda mutane yan yaudara ne yau ana jiki.
Jama'a sai muku da huta barkamu da wannan lokaci kuma muna muku marhaba lalle ga wani sabon shiri na tsaka mai wuya. In gare ga lafiya idan Allah ya yarda nan da kwanaki 20 wato ran 7 ga watan Disamba nan mai zuwa mutanen kasar Ghana za su fito su yi tururuwa zuwa rumfunan zabe domin su zabi sabon shugaba wanda zai mai gurbin shugaba mai barin gado wato shugaba Nana Akufo Addo wanda zai sauka a cikin watan Janairu bayan ya kammala wa'adi guda biyu na mulki. A wannan ranar ta 7 ga watan Disamba zaɓuɓɓuka guda biyu za a gudanar a Ghana. Na farko za a zaɓi shugaban ƙasa wanda ke da ƴan takara guda 12, sannan kuma za a zaɓi ƴan majalisun dokoki wanda mazaɓu 275 za su zaɓi wakilan nasu. To duk da cewa mutane 12 ke takarar kujerar shugaban ƙasa a Ghana din, an fi mai da hankali ne akan mutane biyu, wato mataimakin shugaban ƙasa na yanzu Mahmudu Bawumia na jam'iyyar mai mulki ta NPP da kuma tsohon shugaban Ghana wato Gen. Dramani Mahama na jam'iyyar NDC. A ƙashin gaskiya idan ka duba tarihin Ghana ma za ka ga cewa tun lokacin da aka dawo siyasa a shekarar 1992 ƴan takarar waɗannan jam'iyyun guda biyu kawai na NDC da NPP ne suke cin zaɓen shugaban ƙasa. To a wannan karo kamar yadda muka ce Mahmudu Bawumia na jam'iyyar NPP wanda shine yake zaman mataimakin shugaban ƙasa tun shekaru 8 da suka gabata zai iya yin abin tarihi idan Allah ya sa shi wannan zaɓe domin zai zama shine musulmi na farko a ƙasar Ghana da ya taɓa zama shugaban ƙasa. Shi ma John Dramani Mahama zai yi tarihi idan ya lashe zaɓen nan domin zai yi abin da Donald Trump ya yi a Amurka zai zama shugaban da ya je ya kuma sake dawowa. Shirin Muhammad ya yi mulkin shekaru 4.5 ne daga shekarar 2012 har zuwa 2016 lokacin da aka hada shi da ƙasa a zaben. Kafin mu tsunduma cikin muhawara mu yau, bari mu jira ra'ayoyin wasu ƴan Ghana masu jefa ƙuri'a kan zaben.
Sunana Abubakar Ismail Hamza, Accra, Ghana. To jama'a, ni dai a nawa gani dai insha Allahu His Excellency Dr. Alhaji Mahmudu Bawumia zai lashe zaben ga. Ghana mun yi nisa cikin demokradiyya da yau Ghana ya wuce ya tsaya bisa economy kawai ya yi zaɓe. Gaskiya ne gari ya yi ƙarfi, kuma gari ya yi ƙarfi ba Ghana kawai ba ne, duniya duka ne ta yi ƙarfi, kuma kowa ya san da haka. In ka duba ɗan takarar jam'iyyar NDC John Dramani Mahama bai da wani policies da yake kawowa yake campaign da shi sai dai gari ya yi ƙarfi. To yana ma cewa gari ya yi ƙarfi wani abu ya zai kawo na magance gari ya yi ƙarfi. Ba ka jin yana kawo wani solution ko ko wani mafita bisa wannan.
Sunana Hajiya Hajara kuma ina Accra, Ghana. Ni a gani na dai wanda nake ga zai ci zaɓen nan, to ina ganin John Mahama shi zai ci zaɓen nan. Saboda yanayin tsadar rayuwa yanzu yanda ya zama, don gaskiya zaman shi wannan tsohon shugaba da bai sauka ba tukuru tun da ya zo da kyau, mutane Ghana kowa na kuka da lamarin rayuwa yau. Kuma shi kuma wannan John Mahama lokacin shi alhamdulillah sai da sayarwa ana ganin kai ana samun kuɗi, kuma kowa na cikin wadata da daidai gwargwado. Yanda wannan kuma ya zo ga shi nan lamarin ya yi muna ƙarfi. Shi yasa to ni dai a nawa gani dai ina ga John Mahama shi zai yi nasara kan wannan zaɓe.
Haka ne. To a cikin kashi na biyu na wannan muhawarar da muke dangane da wannan zaɓe ɗin wacce wakilin mu na Ghana Ridwan Abbas ya shirya mana tsakanin jami'an watsa labarai guda biyu na jam'iyyun biyu wato Usman Abdu na jam'iyyar NPP da kuma Jibrin Maestro na jam'iyyar NDC, za mu taɓa abubuwa da dama da za su haɗa da ƙoƙarin da gwamnatin NDC a ƙarƙashin shi tsohon shugaba Muhammad ta yi na ba da ruwa da wuta kyauta. Me yasa jam'iyyar NPP ta yanzu ta kasa ci gaba da wannan manufa ta ba ta da ɓata lokaci ba? bismillah malamai
sun ba mu ruwa turi kyauta ba abiya kaga kaga tarki haka shi karika kaga me zaka ce
kaga akwai wanda yanzu eh muna ta saduwa da communicators na NPP na biyo mu sun bar su wannan magana saboda ni da lokacin da kake kuma ba aya use ruwa free da electricity free na kaga mutane ma ta dukkan city ma suna wanka ruwa ga ake free ne look then the minister of information kudun kuma bom kan me abin da join me ya fara kuma ba then it was free now you have to pay ana biya alwayo sai mu mutane kai ana biya wannan kudin nan saboda minister ma yake kuma lokacin da free ne amma yanzu ku biya then it was free then now saboda yes it is on joy fake a good good reason that then information minister ko kudun kuma the videos na duka yana saboda ko ana biya wannan kudi sai yau da one disease as a NPP communicator yi wannan magana nan wannan mutum bai san kaman ba ga abin da ke cikin ba ya mace zai revise ne sai zo ga batun sa ni kudi amma mun san cewa kaman mu president Mahama ko den NDC ba su yi tsala arziki ba ne su suka zo ba yi da zai ma a ge IMF yanzu ina muke yanzu Togo COVID ya zo wuri Benin COVID ya zo la Cote d'Ivoire amma in ka je wuri su influence su sa ni abinci da komai na kasa ka tambaye mu da kanmu kan ba wanda kake shi yanna menene dalilin da suke alwaya muke shiga
to kai ko a matsayin competition duk kake ganin shine dalilin wannan
ma dalilin nan ne abin da kaga akwai evidence cewa kaman lokacin kudin covid din nan akwai gende eji a power swap is vice chairman na vice chairman wata mata kuma MPP candidate na Salerugu we kudin na araba musu ne da video audio nan na ko ina
we kudin covid
covid na araba musu ne ta fadi credit is on tape kaman da ko amma kudaden da suka kawo alwayon nan kaga president Mahama ya bada kawai cewa kaman in Allah ya dawo da shi lafiya an ifo get one now covid expenditure na bai wannan kuma alwaye ka san kaman ciwon da ya wuce nan national health abinga world health organization sun declare kaman yanzu covid ya wuce ko amma alwaye muna biyo wannan haraji covid levy ka tambaye kin kaman wannan kudi covid levy ne me ya kai da shi so inda muke ga abin da zamu fadi ne sun kasa su zo ba mutane a kure amma muna yi mutane gana alkawari ba wai threat bane wannan promise ne amma duk abin da aka zarge su dukka
na'am
muka zo ko an wanda ke cikin ya ga ma abin da wana Usman dan wana ne amma duk abin da ke fadi wannan dukka kuda din ga batun covid batun economy da ke na la ce kudin mun ga dukka muka zo in dai ko an misla cikin shi da doka
har shi dan wannan ka
eh doka ya
to bare ba
fara abin nan fara lokacin president Mahama bank of Ghana ya yi riba ma Halegin hospital bank of Ghana hospital amma da ku fadu ku da ni suka samu har bank of Ghana ya yi rashin kudi ya yi loss 70 billion a tuno
garin ga muke mutane suka aiki shekara daya ana biyo su kudi wata uku ba kudi garin ga muke yan hospital yan aiki yaran da su hospital junior da doctor su aiki 8 months ba kudi wala biya su garin gamu gaga ce Ghana mun take covid o ba ka dole aiki amma da nake magana yanzu ala covid wala ka ba mutane aiki garin gamu ke ba wani ma yake da shi garin gaci aiki ba biya shi ba ce garawa kamar tattalin arziki da ke garin ga yana da kyau ba tabbayi wani ce ma kamar ya aiki ba biya shi ba garin yanzu haka da yanzu ma mun ka free ticket mai ala zuwa school free duka ala bugawa school na aka build road na uka garin ga ba tabbayi wani ba ba abin da suka fi mu yi mu ba idan ka na compare mu biyu
aka kwata
ba abin da suka fi mu yi sai aka samu lokaci ba bani da shi mu gora ayyuka nan shi ma gora ayyuka nan
aka lokacin nan
shi ne ce ma kuma ga lokacin ticket na uka kawo su ga ce mun ba ya yi 419 mun ga an yi da in ka ce zonganan mu kana ji gidaje 10 ka samu gida uku ka rike Tesco amma yanzu tara gidan nan ma akwai alhaji da Husaini an ce ma Husaini kamar da zamna gida alhaji da Tesco domin ba kudi amma yanzu Husaini na zuwa school alhaji na zuwa school sai wani kamar gwamnati da yatsan kamar in dai yaran su samu education da kamar tinye suke ga ka duba school da aka yi aka yi an tuna ma mun ba zongo development fund domin san abin ga ayyukan da za su tanye mu da shi ka gani da Allah dai yabin shi suka ce muna kaman suka ce da mataimakin shugaban kasar da nan ina walan banza ne baya doke shi baya doke shi
shugaban kasa
da Allah zai gwada musu ikon shi sai wanda ka doke shi
insha Allah
kowani mutumin zango ya ga abin da su yace cece mai kowani mutumin zango idan ya zama gidan shi ya renew national insurance sai ka duba national insurance daga kawo gari ga suka ce baya isko gudu parliament shi ya gwada kuma nan da zango ku fado ya san ciwo mu yan garin ga in ka te togo in ka te benin in ka te cote d'ivoire in ka te cameroon da mun san mutanen ga yan france kirke da su ba kamar mu da an bar mu da abin da su mun bani gana ayyukan da npp suka yi ina da kowa la gani
to mun gode kaji abokin da dan takaran
ka ga ba su so su kula guri inda ku mutane suke shi yanzu npp ne na magana da mutane za bura su fusu su yi fa saboda ku ya san inda yake ne yanzu inda muke ganin da ku ya sani lokacin president mahama da lokacin mahmud bahuya ku ya sani wanda mutane yan yaudara ne yau ana jijjiki kariya karuwa yake da zuma maraba ai suna fadiwa kamar da suna taimaka mutane a jayayi irin ciwon zuciya kaza kaza nan dollar ya hau saboda ana neman taimako dollar shi komai ya gane da yanzu kan nan sai free shi ya shi da ke fari wannan kai dan jarida ne
makaranta kyauta ba a biyan kuɗi
nake ina fadi ina fadi ma saboda mu duka muna zuwa mu musulmai
na'am
to a gaishe ku don Allah ya dawo da mu rana ya ce a cigaban wannan muhala game da wannan zabe zamu ji shin gaskiya ne ikrarin da daya daga cikin masu muhawarar nan yana cewa ba wa meye bai cika alƙawuransa ba a yake bada misalai sannan kuma a cikin wannan yan takara biyu wannan ne ake yi yana da ƙarfi kuma da fasahar warware matsalolin da gane take fuskanta na cin hanci da rashawa da kuma gyaran tattalin arzikinta to nan zamu ji aya sai Allah ya kama rana wata yau muna godiya ga Sheikh Ridwan Abbas da shirya mana wannan muhawara da kuma bakin nasa Malam Usman Abdu da kuma Malam Jibrin Maestro a madadin su duka ne Ali Mustafa Sokoto a Washington mun ba ku lafiya